Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani alkali a yankin Hong Kong ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kiran jinin gwamnati da ta durkusar da daya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadi ga India akan matakin da ta dauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Attorney General din Amurka William Barr ya bada umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyan Najeriya ta kaddamar da wani shiri na bada rigakafin cutar sankarau ga yara ƙanana a Najeriya. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana sun bayyana damuwa a game da take-taken gwamnatin kasar na neman a maido da Hama Amadu kasar. Kamar yadda muka saba a duk ranar Laraba, muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdul Aziz Adile Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin filin jirgin saman yankin Hong Kong sun sanar yau Laraba cewa wani alkali ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu, da kuma ya janyo arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Umarnin kotun zai takaita zanga-zangar ce a wasu yankuna da aka kayyade a wani yunkuri da ake na dakile taron masu zanga-zanga da ake gani na kwana biyu, wanda girmanta ya sa gwamnati da kamfanonin jiragen sama suka dakatar da yawancin ma'aikatansu daga zuwa aiki da kuma soke kusan gaba ɗaya tashi da kuma saukar jirage a yankin na China. Matakin ya maida filin jirgin tamkar wani sansani mai cike da kunci, inda matafiya suka yi charko-charko ba tare da sun san lokacin da za su tashi ba, sannan ba sa iya sayan abinci ko samun makwanci. Sai dai kamar yadda shafin yanar gizon filin jirgin ya nuna, zirga-zirgar jiragen ta dawo a yau Laraba, illa kaɗan daga cikin wasu tashin jirage da aka soke. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Khan ya bayyana haka ne a lokacin da ƙasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke ƙware-ƙwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani ɓangare da aka raba na yankin Himalayan. Sai kuma gwamnatin India ta sake tura dubban ƙarin sojoji da kuma saka miliyoyin mutanen yankin Kashmir jami'an tsaro da ba a taɓa gani ba don kwantar da tashin hankali da ka iya tashi. Amma duk da haka tuni aka samu wasu rahotanni da ke cewa an sauƙaƙa wa mutane matakan da aka ɗauka masu tsauri. A cewar kan ranar samun 'yancin kai wata dama ce da za mu nuna farin cikinmu, amma yau muna cikin baƙin ciki na yanayin da 'yan uwanmu na yankin Kashmir da aka mamaye a Jammu da kuma Kashmir waɗanda India take cin zalunsu. Ya ƙara da cewa, ina tabbatar muku 'yan uwana 'yan yankin Kashmir, muna tare da ku, tare kuma da shan alwashin magance wannan lamari. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya bada umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa. Dan shekaru 66 da haihuwa Epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata ƙanana da wasunsu shekarunsu bai gaza 14 ba. Sai dai an tsinci Epstein ya kashe kansa a ranar Asabar yayin da yake tsare. Ana zargin ya rataye kansa ne da zanin shimfiɗar gado a cikin ɗakin da yake tsare, inda yake jira a yi masa shari'a kan zargin cin zarafin yara 'yan mata ƙanana. An dai cire Epstein a cikin jerin waɗanda ake sakawa ido saboda kada su kashe kansu a gidan yari da yake birnin New York a watan da ya gabata ba tare da bayyana wani dalili kwakwara ba. Amma akwai umarnin da aka bayar ga masu gadi da su rika duba shi bayan kowane minti 30. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta jinkirta saka wani sabon harajin kashi 10% akan wasu muhimman kayayyaki da China ke shigarwa kasar ta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. Ofishin wakilin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka da allon kwamfuta na monito da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa na video games da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa. An ɗage shi zuwa ranar 15 ga watan Disamba. Ɗage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautarsu lokacin bikin Kirsimeti. Abinda muka yi shi ne mun jinkirta ne ta yadda ba za su shafi sayayyar bikin Kirsimeti ba, ko da zai iya shafar mutane, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata. Haka kuma Amurka ta janye haraji baki ɗaya kan wasu kayayyakin China saboda dalilai na kiwon lafiya, kiyaye haɗura da kuma tsaron ƙasa. A yau Laraba aka gudanar da binciken gano musabbabin mutuwa kan wata gawar yarinya mai shekaru 15 wacce Bafaranshi ya ce a asalin ƙasar Ireland, wacce ta ɓata a wani daji da ke wani wurin shakatawa a Malaysia makonni 2 da suka gabata. An gano gawar Nora Ani a jiya Talata a kusa da wani rafi mai nisan kusan kilomita 2 daga jihar Nigeri Sambilana. An ɗauki gawar tata a jirgin sama aka kai ta wani asibiti inda iyayenta suka tabbatar da cewa 'yarsu ce. A ranar 4 ga watan Agusta aka bayyana cewa Nora, wacce ke da nakasa, ta ɓata kwana guda bayan da iyalanta suka sauka a wani otal da ke wani wurin shakatawa wanda ke da nisan tafiyar kilomita 70 daga Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Filato a Najeriya. Bayan la'akari da yadda cutar sankarau ke kashe jama'a musamman ƙananan yara a ƙasar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu gagarumin nasara wajen samar da wani maganin rigakafin cutar ga ƙananan yara. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane fiye da 10,000 ne ke kamuwa da cutar sankarau a Najeriya a kowace shekara, yayin da fiye da 1,000 ke rasa ransu da cutar, ciki har da ƙananan yara. Kan haka, gwamnatin tarayya ta samar da allurar rigakafin cutar sankarau don kare yara daga cutar da kuma hada shi cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara. Jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin alluran rigakafin sankarau wa yaran, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Filato Dr. Livinus Miyapkop ya ce manufar allurar rigakafin shine ya kare yara daga kamuwa da cutar sankarau.
Yaranmu yanzu da suna nan watanni 9 za su yi musu wannan rigakafin, kuma idan kin zo na kin duba kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin. kuma yaran mu suna mutuwa da wannan ciwon don ya baro da kwana daya biyu ciwo zai iya canja amma idan yazo yanzu ko ciwon yazo zai zo da so
amma me jihar Plateau take so ta cimma a wannan alluran rigakafi
idan kin duba su kauyuka wani lokaci ma kafin a kawo yaro cikin gari idan ciwon ya fara ya lalace amma kin ga yanzu nan idan an iya yi musu wannan rigakafin ko miyaya dai kafin a kawo su ciwon ba zai sanani ba za a iya maganta shi
amma ana samun yawaitan cutan sankarau a nan jihar Plateau ne
ana samu kaman IDP camps an taruwa wuri daya inda kuma akwai zafi kaman su Southern Zone don idan ya fara ta wurin su Lantan su Shandam da su Kwanpan da su Mika yawanci ana samu yawancin wayanabu a ta wurin ne yanzu kin ga yanzu inda wannan abun ya fara kin ga yanzu abun zai dara ku
ina shawaran ka ga musamman wuraren da suke kin karban alluran rigakafi
duk dai wanda zamu samu zamu yi zama idan kin zo na kafin ma wannan lunch din mun tura mutane ma'aikatan mu sun zaga duka local government din an zo na da su sarakuna da su malaman addinai da su wai duk an zo na an yi magana wannan abun ba wani illa
shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miapkop shi ma babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut yace Najeriya na ɗaya daga yankunan da al'umar take kamuwa da cutar sankarau don haka ake neman mafita kan cutar
shi wannan alluran in an ba ma yara shi zai tabbake yara domin kada ciwon sankarau ya kama su zai kara musu karfin jiki don su yi girma da kyau kuma kokolon su yi aiki da kyau kada su samu wani damuwa su yi girma
to amma menene karfin jiki da yara za su samu daga wannan allura
kisan wanda suna samun ciwon sankarau wasu zona suna ta ciwo suna kokolon su zai samu damuwa wanda yanzu sai girma mai ba su ilimi ba wasu ma za su mutu ma wasu kuma kafa ba zai motsi da kyau ba zai ba karfi a kafa da sauran amma suna samu wannan rigakafi na men a din ba su samu wannan dan waye ba
Dr. Martins Azgut kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau wasu mata da suka gabatar da ƴaƴansu aka yi musu allurar rigakafin sun karfafa sauran iyaye da suka ƴaƴansu
sunana Rejoice Joshua Ballon ina son karfafa mata su kawo yaran su a musu wannan rigakafi na sankarau domin yana taimaka ma yara ta wurin abubuwa da yawa don akwai cuta masu yawa yanzu so in an musu wannan allura din zai iya taimaka a wasu cututtuka din
sunana Ummi Aliyu ina kira ga ƴan uwa mata da su yi kokari su kawo ƴaƴansu wurin wannan rigakafi na alluran sankarau da sauran cututtuka saboda neman kariya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin tuma amin ya Allah
Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger Makoya bayan jam'iyyar adawa ta Modem Lumana sun bayyana damuwa a gaba da abin da suka kira take-taken gwamnatin jam'iyyar PNDS tarayya bayan da shugaban kasar Niger Isuhu Ahmadu ya jaddada buƙatar a taso ƙiyar Hama Ahmadu daga jamhuriyar Benin zuwa Niger inda wani hukuncin kotu ke jiran sa sanadiyar samun sa da hannu a wata badakalar safarar jarirai duk wanda cewa ya sha musanta wannan zargi Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A hirar da ta hada shi a baya-bayan nan da wata majallar kasar Faransa ne shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya bada tabbacin cewa gwamnatin sa ta buƙaci Najeriya da jamhuriyar Benin su taso ƙiyar jagoran ƴan adawa Hama Ahmadu zuwa gida inda wata kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekara ɗaya a kurkuku sakamakon samun sa da hannu a wata badakalar safarar jarirai matakin da magoya bayan sa irin su Muhammadu Meduka ke kallon sa a matsayin wani yunkurin sharewa jam'iyyar PNDS mai mulki hanyar lashe zaben 2021
zancen gwamnati ko kuma ita jami'a PNDS tana son ta yi unhwani da wannan dama don ta hana Muhammad takara a wannan ba zance ba duk duniya ta san shi wannan bai tada mana hankali ko mutsalin zarata mu gare mu almarata waken da anka saba na wato in baka son mutum
sai ka bi wasu hanyoyi don ka hana mai takara. Wannan ba gaskiya na ba za mu yarda da shi ba ko misgalin zarata.
Sai dai shugabannin na PNDS tarayya na nisanta kansu da halin da dan takarar na Model Lumana ke ciki. A cewar wani kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasa.
In alƙalai suka nemi wani dan Niger bisa ga doka wadda ya taka, me zai sa a ce jam'iyyar PNDS tarayya ce? Ba gaskiya ba ne. Kuma shugaban kasa ya yi magana ne a matsayin shi na shugaban kasa tunda gwamnati ta dauki matakin nemo wal Malama Ahmadu duk inda yake cikin kasashe waɗannan kuma kwamtanmu dan ya zo ya fuskanci tambayoyi wanda alƙalai ke bukata su yi mashi.
Shekaru sama da hudu kenan Hamma Ahmadu ke gudun hijira tsakanin kasashen Faransa, Ghana, Najeriya da Jamhuriyar Benin bayan da ya fice daga Niger a wani lokacin da ake gabda gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai har yanzu magoya bayansa na cewa farin jinin sa na ci gaba da karuwa a wajensu, wanda kuma suke ganin shi ne mafarin bita da kullun da yake fuskanta daga masu mulki, in ji su.
Babu wani dan takara wanda suka shakka cikin kasar Niger kamar Hamma Ahmadu. Sun tabbatar da idan aka zo aka yi takara fi sabilillahi aka je zabe, to shakka babu, in Allah ya so ya yarda Hamma shi zai kai. To wannan hanya ce suke son su bi, a yi mudundu ala dole sai an hana mata Hamma takara saboda suna son su ci gaba da mulki. Ba mu da wani dan takara sai Hamma.
Badakalar safarar jarirai wani al'amari ne da aka shafa shekaru ana fafatawa a kansa a kotuna tun daga nan Nijar har izuwa kasashen waje, a yayin da hukumomi ke ganin bakin alkalami ya riga ya bushe saboda yadda galibin waɗanda ake zargi suka ba da kai ga hukuncin da ya hau kansu. Shi ko Hamma Ahmadu da makusantansa na cewa kokowa ba ta kare ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado, ɗaliba ce a Jami'a ISTIC dake Istanbul, Turkiya.
Ke je can a Turkiya sai ki fara karatu a Jami'a ISTIC University, muke karanta a can yanzu haka.
International relations nake karanta.
To me yasa kike za ki karanta international relations, me kike za ki karanta wani fanni daban ba?
For me personally, international relations dey a gani na like yanda duniya take yanzu, it runs on politics, so I think she said kuma it's like it's really important like magani like
randa yanda
duniya take aiki yanzu, because like we are going through ana fuskantar matsaloli da yawa, kuma yawanci duk akan yanda ake yin shugabanci ne, so I think like ya kamata, it's something that's very important for me the zanje in gani, then I would be part of the solutions na kasar mu a shiri Nigeria da muke da matsaloli da yawa. So
kin san akwai wata aiki ce ma Amina Muhammad, a yanzu haka ɗan Nigeria ce tana aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya. Zaki gani ni zaki cewa ga mata wanda su ma suke so su bi wannan hanya irin na tata?
They should follow their dreams, like in kun san kuna da wannan
nuri.
Exactly, kuna da wannan nuri. You know you have that the ability to do it, I think you should go for it. It's like kujema abunda, go for your dreams.
To yanzu ne kira gare ki ga mutanen arewa wanda ba sa barin iyan su ƴaƴa mata su je karatu, har ma su je kasashen waje, in ji har ma su karanta irin wannan fannin kan international politics.
Education is everything, like, and then na mace in tana da ilimi, it's actually very important, because if you educate a girl, it's like educating like a nation, because like but kamar yanzu when
kamar idan an bayarinya ilmata da yarinya kamar ka ilmata da umma baki daya shike suke ce.
Yes,
da ke zamana a Turki akwai mata da dama 'yan Najeriya, akwai wanda sun kaje bida, akwai wanda suka je karatu. Me ke gani akan rayuwarsu a tayarayyarsu ta kasance? Suna samun mahita, suna samun ci gaba, koko akwai masu nadama su ci a inda mun sani ba mu san bambar kasar mun kaje yawace ba.
Ana si duk a cikin kawai na ban taba jin wani ya faɗa haka, like suna da na sanin ba su je wata kasar ba. Yin karatu.
Me yawanci su wanda ke san da sun je bida ilimi ne ko sun je karatu?
Eh.
To wanda suka je hostu za su je kamar bida, za su je bida, za su je neman aiki haka ko su samu ayyukan da za su taimaka ma iyayensu a gida. Kin samu kin haɗu da irin waɗannan mutane?
A gaskiya ban haɗu da irin waɗannan ba, da yake ni makarantar mu na can ciki. So waɗanda kawai na sani masu makaranta a wurin ne, ba waɗanda suka zo neman aiki ba.
Okay, to yanzu idan an baki shugabancin in ce matasa mata a Najeriya, me abu na farko wanda za ki ga an samu sauyi a arewacin Najeriya ko ince a Najeriya baki daya?
I would fight for them dan su samu su je makaranta, su ma su gane abin da ke faruwa like a duniya gaba daya, so they can contribute because it's never too small. Like no contribution is ever too small.
Kenan abu muhimmanci shine ilmantar da ƴaƴa mata.
Yes.
Sa'annan mu zo kuma akwai matsalar in ki diba a Najeriya kamar da Chadi, ana aurar ƴaƴa mata kakin ma su kare high school. Me zaki ce akan wannan?
So honestly, ko mazajen ma da ake like aurar da matan wajensu, su kansu like sun san cewa it would give them like a chance in aka ilmantar da yaran nan, su ma za su samu chance in they would have a better chance of having a better wife in aka ilmantar da yaya mata. Su kansu mazajen da ake auren musu kananan yara, su kansu sun san cewa ba wani dadin like auren suke ji ba ko wani abu. So in har aka ilmantar da su, su kansu sun san cewa suna da chance in da za su samu like na mace mai ilimi. And then yanda Turawa sukan ce behind every successful man is a woman, so suma like if you in suna da mace mai ilimi as matar gidansu, za ta ringa contributing akan like abubuwan da suke yi, za ta iya zama like somebody za ka iya shawarta in za ka yi wani abu, and then you know kasan cewa ba wai tana baka wani irin from any point of view ba, ita ma tana da like
tana baka nata ra'ayi. Gani ya kamata a doka wadda za ta hana aurar da ƴaƴa mata kakin wata shekara?
Ya kamata a sa dokar da za ta hana aurar da mata at a very young age, saboda many of them yana bata musu rayuwa, like they have a lot to achieve in their lives. Suna da abubuwa da yawa da za su zo su yi abin nan, see achieving a rayuwansu. So in ana aurar da su, that's like ana tsayen musu da rayuwa ne, because abinda kawai suka sani yanda za su bauta wa mazajensu. And then that's like ana bata wa mutane, and it's also ana bata future in Nigeria ne, because they would have that sun yi karatu and they would have that ne sun yi su ma sun yi
za su taimaka
a ci gaban Nigeria.
Munira Ado kenan, daliba ce a Jami'ar Istik da ke Istanbul, Turkiya. Mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na Himma ba ta garago, wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙarmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Yusuf Meleda Gololo, inda ya ce tafiya da shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim Elzakzak ya yi zuwa ƙasar Indiya don neman magani abin yabawa gwamnatin Najeriya ne. Sai kuma wasiƙarmu ta gaba da ya fito daga hannun Gali Sirajo Faki, Nuhun Lawan Dan Faki tare da Isuhun Dilan Faki, inda suka ce salamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku isar mana da saƙonmu zuwa ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i. ya taimaka mana ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin Faki domin gidajen sun lalace saboda waɗansunsu ko rufi ma babu domin tuni iska yayi awon gaba da su. Allah ya sa kokinmu ya kai ga kunnen mai girma gwamna, kuma Allah ya bashi ikon tare mana hawayen da ya dade yana malala a fuskar mu domin mu ma mu dandana roman demokradiya. Sakonmu na gaba wato haɗin gwiwa ne tsakanin Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Rabiu Dakot Dunari na jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnan jihar mu ta Jigawa Muhammadu Badaru Abubakar Talamis da ma sanatan yankin mu na Jigawa ta Arewa maso gabas Ibrahim Hassan Hadeja da su taimakawa al'ummar garin Malam Madori su kawo daukin gaggawa domin babban ramin da ruwa yake taruwa a garin ya cika makil yana nema ya jawo asarar gidajen talakawa. Hakika samun nasarar gwajin wani maganin cutar Ebola da aka yi a kasar Congo abun farin ciki ne ganin yadda cutar ke lakuma rayuka a kasar. Muna fata dai Allah ya kawo mana karshen wannan cutar ta Ebola a kasashen mu na Afrika da ma duniya baki daya. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko da Salihu Isa Fanna. Sai kuma sakon mu na karshe inda yake cewa na kasa ba kasawa bane. Muna kira ga masu bara da su kauracewa barace-barace akan titi. Dogaro da kai yafi komai daga Rilwanu Ibrahim London Uba.
Tuma da lama sauraro kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sakon. Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Hukumomin filin jirgin saman yankin Hong Kong sun sanar yau Laraba cewa wani alkali ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jirgin sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu da kuma ya janyo arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Khan ya bayyana haka ne a lokacin da kasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke kwarya-kwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin Himalayan. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ba da umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa. Dan shekaru 66 da haihuwa Epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata kanana da wasu su shekarunsu bai gaza shekaru 14 ba.
Thomas Sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji daga gare ku. Shin me za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaka tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da engineer mu Mr. Nisha. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.